An kama 'yar ƙasar Amurka Martha O'Donovan da take yi wa wani talabijin yanar gizo a ƙasar Zimbabwe aiki a ranar Juma'a, yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kama ta daga kotu a wani samami da suka kai mata da sanyin safiya. A jiya Asabar, wata ƙaramar kotu ta mika ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli, yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku. Obe Shava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe, kuma shi ne lauyan O'Donovan.
So we'll be approaching the High Court on Monday for bail application. What we then did was to challenge the legality of our client's.
Za mu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wanda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin ƙasar. Ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da ya sa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama ta, amma kuma ba su yi hakan ba. Abin takaici, alƙalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun, saboda haka sai kotun ta yi watsi da buƙatar mu. A cewar wasu takardun kotun ƙasar, 'yan sanda sun gano saƙon Twitter da O'Donovan ta ɗora akan shafinta, tana cewar wani mara lafiya ne yake yi wa al'umman Zimbabwe shugabanci. Ita kuwa 'yar Amurka ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba Mugabe. Tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki.
I'm just gonna let you.